I really ain't no stranger to the strobe lights on the dance floor. I really ain't no stranger to surrounding the great goose. Head so high up in this party, feels so good, I'm never coming down. Head so high up in this party, it feels so good, I'm never coming down.
Da 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 da